sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar Juma'a ta babbar rana 27 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da masauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Zaben Kenya da aka sake ya fuskanci cikas bayan wata arangama da aka yi tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga. Yayin da a Liberia dan takarar shugaban kasa Jejuea ya samu goyon bayan wani fitaccen dan siyasar kasar. Sannan wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ya nuna rashin gamsuwarsa da bayanan da aka gabatar mai dangane da harin da ya kashe sojojin Amurka hudu a jamhuriyar Niger.
To kanin labaran kenan aka ji, ko ya dangantakar Amurka da jamhuriyar Niger za ta kasance bayan da sojojin Amurka hudu nan musamman suka rasa rayukansu a Niger din?
Ko ya shafi abun ba zai kawo wani dogon sauyi ba kuwa, sai dai ai mishi wani kwaskwarima kuwa, kamar in Congress yana son in abun da ya kamata gwamnati shi ma Congress shawara ne sai komo ta wajen shi.
A jiya Alhamis ne aka sake gudanar da zaben shugaban kasa a Kenya, sai dai yan adawa ba su shiga zaben ba. Ko me zai faru ga kasar Kenya?
Abin da zai faru shi ne zai kara raba kasar, saboda kaga siyasar Kenya siyasa ne na kabilanci. Shi Uhuru Kenyatta Kikuyu ne, Raila Odinga Luo ne.
Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Zaben shugaban kasar da aka sake a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi arangama tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis, yayin da aka gaza bude wasu rumfunan zabe a yankunan da yan adawa suka furin jaye. Shugaban hukumar zaben kasar Wafula Chibukati ya ce an dage zabe a wasu kananan hukumomi hudu a yankunan yan adawa a yammacin kasar ta Kenya zuwa gobe Asabar. Yankunan da aka dage zaben sun hada da Homa He da Kisumu da Migora da kuma Siyaya saboda dalilai na tsaro. An san barkewar rikici a Kisumu, inda aka harba wani mutum har lahira yayin wata arangama da ta faru tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga a cewar yan sandan yankin. Wannan zabe na zuwa ne sama da watanni biyu bayan da kotun kolin kasar ta soke nasarar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya samu saboda kurakuran da kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tafka. Sai da duk da haka, shi ma wannan zabe na jiya ya shiga rudani, domin shugaban yan adawa Raila Odinga ya jinye takararsa makonni biyu kamanin zaben, inda ya yi ikirarin cewa hukumar zaben kasar ba ta yi sauye-sauyen da za su inganta zaben ba, dalilin da ya sa ya yi kira ga magoya bayansa da su kauracewa rumfunan zaben.
Tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan kasar Liberia, wato Prince Johnson, ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafar nan George Weah a zaben shugaban kasar da za a saki a wata mai zuwa. Akwai alamu wannan goyon bayan Johnson ya taimaka wa Weah lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan, kasan da yafi na kowane dan takara, amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben. A ranar 7 ga watan Nuwamba, Waya zai kara da mataimakin shugaban kasar Joseph Boakai, wanda ya samu kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben ranar 10 ga watan Oktoba. Sai dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangarare a duk faɗin duniya, wanda ya taɓa fitowa a wani faifan bidiyo yana kurɓar giya yayin da yake kallon mutanensa suna kashe tsohon shugaban Liberia Samuel Doe ta hanyar azabtarwa a shekarar 1990.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun Amurka mai ƙarfin faɗa a ji ya ce har yanzu akwai al'amuran da suka shige duhu dangane da harin kwanton ɓaunar da ya kashe sojojin Amurka hudu a jamhuriyar Niger a ranar 4 ga watan Oktoba nan. A jiya Alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon suka gabatar da bahasi a gaban John McCain dan jam'iyyar Republican da sauran mambobin kwamitin cikin sirri. Waɗanda suka gabatar da bahasin sun hada da Robert Karim, mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa, da kuma sojan sama Manjo General Albert Elton, wanda shine mataimakin daraktan kula da fannin ayyukan kundumbala na musamman da kuma yaki da ta'addanci. McCain ya bayyana cewa yayi farin ciki da hadin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta Pentagon, amma kuma har yanzu akwai bututuwa da dama da yake sanya sani. Menene dabarar kuma menene yasa aka bamu mamaki? Akwai tambayoyi 100 dake buƙatar a amsa su, inji McCain lokacin da yake ganawa da manema labarai. Haka kuma Senator McCain ya ce yana son a fahimtar da shi yadda aka kwashi har kwanaki biyu kafin a gano gawar Sajela David Johnson, ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe a Niger din.
Limaman Yahudanci da Kiristoci kamar 300 na Amurka sun aika da wani rubutaccen sako ga hukumar ƙasar Isra'ila, suna roƙon su da cewa su daina saida makamai ga gwamnatin ƙasar Myanmar, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa ƴan ta ce suna yi wa ƴan ƙabilar musulmin Rohingya kisan ƙare dangi. A cikin rahoton da suka yi jiya Alhamis, marubutan sun ce a matsayinmu na Amurkawa kuma Yahudawa, ba za mu taɓa goyon bayan Amurka ko Isra'ila su ringa ba da horaswa ko makamai ga duk wata rundunar sojin da ta dukufa wajen amfani da matakan rashin imani na ganin bayan wata al'umma mai ƙaramin ƙarfi ba. Haka kuma limaman sun ce a yanzu ma suna iya maimaita lafazin nan na cewa har abada ba za a sake ba, wanda suke amfani da shi a duk lokacin da suke tuna abin da ya sami Yahudawa a hannun shugabannin Jamus ɗin Nazi masu ra'ayin ƙyamar aƙidar Yahudanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta yi amfani da lafazi mai ƙarfi wajen musanta cewa tana da hannu a tashin hankalin da ke faruwa a can Myanmar. Ko da yake kuma wani ƙusar gwamnatin ta Isra'ila ya ce gwamnatinsu za ta yi abin da ya kira sabon nazari a kan makaman da take saida a Myanmar ɗin.
Sawa'i kafin a zo ƙarshen wa'adin da shari'a ta yanka kafin a sako ɗimbin bayanan da ke ba da ƙarin haske kan kisan gillar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka John F. Kennedy, shugaban Amurka na yanzu Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da riƙe ɗaruruwan bayanan sirri dangane da wannan kisan aƙalla na wani lokaci na wucin gadi. A bayanan da suka bai wa manema labarai shekaran jiya Laraba, jami'ai sun ce nan take ba da ɓata lokaci ba. Hukumar tanadin kayan tarihi ta Amurka za ta bankaɗo takardu kamar 2,800 masu alaƙa da tarihin kisan. Galibin takardun dai duk suna mai da hankali ne kan tafiyar da Lee Harvey Oswald, mutumin da ya kashe shugaban la lokacin da ya je ƙasar Mexico watanni biyu kafin zuwan shugaba Kennedy birnin Dallas a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1963, wato ranar da aka kashe shi Kennedy.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, ƴan jamhuriyar Nijar mazauna Amurka sun fara maida martani game da cece kucin da ya biyo bayan kisan sojojin Amurka huɗu da aka yi a can Nijar. Tahir Garba, shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da ke a nan Amurka, ya gaya wa Aliyu Mustapan Sakko da cewa fatansa shine a hanzarta wawar lamarin tun bai taɓa dangantakar da ke tsakanin Nijar da Amurkan ba.
Kamar yadda abin da muka fata dai abin a warware shi cikin ruwan sanyi kuwa, shi zan abin da solution kin da za a samu shi zan wadda za ta gyara ƙasashenmu ne biyu da Amurka da Nijar ke. Yawan duka wannan ƙasar biyu za su ci gaba da aiki tare don tattalin kare wannan tsaro da ake na a Nijar kuwa, tunda waɗannan sojan sun je ne don su koya ma sojanmu aiki na tsaron ƙasa da na me ake cewa kariya da 'yan ta'adda kuwa waɗanda da shigowa suna aikin ta'adda cikin.
Kana ganin abin zai shafi alaƙar Nijar da Amerika?
Ina gani ban ce ba zai kawo wani a wani ko ya shahi abin ba zai kawo wani dogon sauyi ba kuwa, sai dai a ce za a ai mishi wani kwaskwarima kuwa, kamar in Congress yana son in abin da ya kamata gwamnati shi ma Congress shawara ne sai komo ta wajen shi.
Man Tahir, na tuna lokacin da ake yakin Iraki, irin haka ta taɓa faruwa inda ya shafi Nijar, lokacin da ake cewa ana maganar uranium, kasan ƙasa ta fito na da uranium, ka tuna wancan lokaci ɗin ko?
ina son da haka.
To sai gashi kuma a wannan karo kuma harkar soja kuma abin ya sake Niger kuma ta sake fitowa fili ana ta magana ta ya kuke ji kan wannan.
Eh to ai ka san lokacin wannan duka lokacin wannan yurinomikin da an kai. Duka wannan bayanin da an kai duka ba samu tabbataccen bayani bisa ga wannan abu. Duka dai kamar abubuwa ne aka tage wanda aka zargin gwamnatin Niger ta saida ma wane ne abun. An kai bincike cikakken shi ai abun ba haka ne ya bayyana ba ko
ne kware da gaske na tabbata kuna magana da mutanen gida a can Niger dangane da abin da ke faruwa yanzu me kuke ji daga can gida
to daga can gida me ake ce bayani zancen ya zanguda abun ne ya zanguda duk tunda bayanin da ake duka bisa ga wannan so zane da ake suka abun da aka kashe a can tango abun nan walam da yake yammacin Niger kuwa to gwamnatin mu dai ta yi Allah wadai da wannan abu kuma kun san da gwamnatin mu tana tsaye tsayin daka bisa ga abun nan kare ɗan Niger da abun nan ƙasar Niger bisa ga wannan aikin ta'addanci da ake abu ne matsala ta abun nan ka gani akwai yammacin wajen Mali akwai nan wajen Libya kuma akwai Nigeria don kuma muna tsakan abun garigima ne kuwa
to mun gode mallan ta yaro garke kenan shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya dake nan Amurka yake bayyana mana yadda su ɗan Niger din nan Amurka suke kallon abubuwan da ke faruwa mun gode kware mallan ta yaro
to na gode
madalla a jiya Alhamis aka sake gudanar da zaben shugaban kasa a Kenya zaben da aka yi ba tare da bangaren yan adawa ba bayan da shugaba Raila Odinga ya nemi masu kauracewa zaben Muhammad Lalu ya tattauna da Dr. MK Hassan malami a Jami'ar Penn State dake anan Amurka wanda ke sharhi kan al'amuran siyasar kasashen Afirka inda ya fara tambaye shi irin tasirin da kauracewa zaben da yan adawa suka yi zai haifar
abinda zai faru shine zai kara raba kasar saboda kaga siyasar Kenya siyasa ne na kabilanci shi Uhuru Kenyatta kikiyu ne Raila Odinga Luo ne so kaman yan yammacin kasan duka magoya bayan Odinga din ne sauran yankin kasan ta gabashin kuma magoya bayan shi Uhuru Kenyatta ne so an yi zabe yanzu ba mu san ko ita kotun koli din me za ta ce ba saboda dama ya kamata ta yi zama ba ta yi zama ba shekaran jiya ko jiya ne cikin manyan jojin guda biyu kawai suka zo cikin bakwai to ba su yi zama ba dama yan adawa sun shigar da kara yanzu kuma ga zaben an yi shi wajen kusan rabin kasan ma ba su shiga zaben ba to zai ci gaba da raba kasan ne
to idan misali aka ce shi Uhuru Kenyatta ne lashe wannan zabe lura da cewa bangaren yan adawa shiga zaben ba ya kike ganin wannan takaddama za ta kaya
eh to ka san mulkiyar demokradiya sai kana da goyon bayan mutane sosai wasu yankin kasan za su ga kaman su ba bayan kasan bane ba sa tare da gwamnatin kuma ka san da siyasar Afirka take kalubalen da zai iya samu kuma na biyu shine idan aka tattara sakamakon gaba daya kuma da yawa ba su fito zaben ba kaga kenan bai da karfin a fada aji sosai zai fama da rarrabuwan kawuna to kaga ta yi a sake koma rikici a kotu kuma wanda ba mu san me kotun za ta yanke ba
amma za su iya kalubalantar wannan zaben lura da cewa ba su shiga takara ba su bangaren su Raila Odinga
za su yi wannan din saboda za su ci abin da yasa suka ki shiga zaben saboda duk abin da aka ce a jara din ba a jara ba
to a ƙarshe kana ga ina mafita ga wannan takaddama
eh to duk dai rigimar siyasa dole ne sai an zauna bisa tebur zuwa wani lokaci don irin wannan idan ba daidaita ba shi yake jawo yakin basasa so ina ganin ita majalisar ɗinkin duniya da kungiyar Afirka daga baya dai za a kawo za a nemi ya shiga magana dole ne dai sai an zo an zauna an sasanta.
Rayuwar Afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar.
Dr. M.K. Hassan kenan a tattaunawarsa da Mahmud Lalo. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimanin mutane 95,000 kuma takan kama kusan mutane miliyan 3 da ke sa kasashe yin hasarar dala biliyan 2 na tattalin arzikinsu? Za mu dubi tasurar da kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abinda za mu fara duba kenan. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Manyan kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 sun gabatar da tasurar kawo ƙarshen ciwon kwalera kan shekara ta 2030, shekaru 13 kenan idan Allah ya kai mu. Burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalera ke yi da kimanin kashi 90 daga cikin 100 ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutar. Kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauki kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalera ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara ƙamari da canjin yanayi da kuma karuwar yawan jama'a. Yanzu haka kasashe 47 su ne suka fama da matsalar kwalera. A kasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta. Shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon bullan annobar cututtuka na Ƙungiyar Lafiya ta Duniya, Peter Salama, ya ce wuraren da aka fi fama da bullan annobar kwalera ba su da yawa, to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cutar.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution to control.
Yace domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin Saharan Afirka, kimanin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalera. Yace idan za su auna ruwa da hanyoyin tsaftace muhalli da daukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata, to za a bada gudunmawa sosai wajen kayyade ko kuma takura yaduwar cutar ta kwalera. Peter Salama yace tuni tasurar kawo ƙarshen kwalera ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici. Misali,
we've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a rapid decline of cholera cases in that conflict.
Yace sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Nigeria, amfani da alluran rigakafin da ake dagawa a baki a sansanonin yan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar, kamar alluran rigakafin da ake ɗigawa a baki, za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru 150 kasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaduwar kwalara a kasashen su. A saboda haka su ma kasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsaftace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara? Kwanaki a lokacin da aka samu bullar annobar kwalara a daya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya, na zanta da Dr. Mannun Mustapha, kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin kwalara.
Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli, wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cunkoso a yi duk yanda za a tsaftace muhallin daga na farko, a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ana cillace shi, akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida, an kuma cillace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake. Shi ne tsaftar muhalli da kuma tsafta ta ɗan adam. Shi ne duk wanda ya je bayan gida, kowa babba da yaro, ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai, kuma kafin a shiga harka abinci an wanke hannu. Sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke, zama duk ruwan da za a sha ya bacin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, in ko ba an dafa shi ba a ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba, wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hali. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da farfe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla.
To daga batun kwalara kuma yanzu ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya haji.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini Abba Daban a can ƙaramar hukumar Daban ta jihar Bauchi Najeriya.
To
yace wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawan ta shansa tare da sauran kayayyakin zaki irin su alewa da dai sauransu?
Wannan abin da ya bai maganin ciwon hanta hajiya.
Canfi ne ko?
Canfi ne hajiya.
To likita, tunda muna batun rake ne, akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To shan rake, akin san ta rake muke samun sukari.
To
sukari da sukari yayinci kina muke samu irin su, akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sabai dan baka karshi, shine shi suke kira glucose da sauran abubuwan da ke ake yi. Wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka, yana sa mutum, yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai. Amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba, amma dai da kima dai alhamdulillah.
To saboda haka kamar yadda kace abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake. Malamin ya sake wata tambaya.
To
yace wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki?
Ruwan biro wannan ba duk bikin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam.
A saboda haka shi ma dai canfi ne ko?
Shi ba wannan canfi ne.
To ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi. Shin da farko yace menene warin kashi kuma menene alamominsa?
Abin da ke kawo tsarin kashe yawanci rashin tsafta na farko muka akwai waɗansu wanda abubuwan da suke ciwon lokacin zaga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake
ado ana gadon wannan ciwo
a ba gadon shi ba a gadon wannan ciwon abin da yake ba dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kaman irin ciwon ciki waɗansu wanda su kaman kai kusa da su suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji wari to waɗansu akwai wasu mutane masu irin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum ko lokaci ya tsaftace komai mu hadda haka yana da warin kashi din ya je wani likita a duba shi sosai
to likita
in mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya
to kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan a su kuma akwai taimakon da likitoci za su yi musu ko kuma su kuma
akwai dan su wadanda cikin bakin su akwai kisa akwai dan kwayoyin halitta ake kira bacteria wadansu abubuwan suna da yawa a bakin su wadansu kuma akwai dan su ya ciwo daga cikin ciki in suka yana sa wari in sun bude bakin su a ji wari irin wadannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani ya rage wannan
to su kuma masu warin kashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan
a ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai wasu ko banda ma wannan akwai wasu kiran mai in dai kana kawai ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to nan shi ba yana kawo irin warin ne
to tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dan ya kusanci mutane ga mutane suna gudu
eh mai yiwuwa yana faruwa amma dai in kana da shi ai zaka san kana da irin wannan warin kashi din haji
ana da iya warkewa sarai kenan
ana iya warkewa da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda kaje wani likita da bincika sosai
to Allah ya sa a dace
amin amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
da Talarin
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice
zaben shugaban kasar da aka saki a Kenya ya fuskanci cikas banda aka yi a rangamar tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis yayin da aka gaza bude wasu rumfunan zabe a yankunan da yan adawa suka furin jaye shugaban hukumar zaben kasar Wafula Chebukati ya ce an dage zaben a wasu kananan hukumomi hudu a yankunan yan adawa a yammacin kasar ta Kenya zuwa gobe Asabar yankunan da aka dage zaben sun hada da Homaye da Kisumu da Migora da kuma Siyaya saboda dalilai na tsaro tsohon komandan mayakan sa-kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan kasar Liberia wato Prince Johnson ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafan nan George Weah a zaben shugaban kasar da za a saki a wata mai zuwa akwai alamu wannan goyon bayan Johnson ya taimakawa Weah ya lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na kuri'un da aka hada a farkon watan nan kasan da yafi na kowane dan takara amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen kurkun da ake bukata kafin a lashe zaben a ranar 7 ga watan Nuwamba waya zai kara da mataimakin shugaban kasar Joseph Boakai wanda ya samu kashi 28.8 cikin 100 na kuri'un da aka hada a zaben ranar 10 ga watan Oktoba shi dai President Johnson yayi kaurin suna a matsayin kangarare a duk fadin duniya wanda ya taba fitowa a wani faifin bidiyo yana kwakwagiya lokacin da yake kallo ake kashe tsohon shugaban kasar na Liberia
to madalla masu rawo kafin mi sallama muna taya mukaddashin commissioner yan sanda Garba Aliyu Karaji murna auren Yarsa Rashida Yusuf da angonta Ibrahim Isa wanda za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu da karfe 12 na rana a kofar gidan marigayi Isa Halil dake bayan gidan Kanar Sani Bello mai ritaya a garin Kwantagore jihar Neja Allah ba da ikon yin taro lafiya da wannan ne muka karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma shirin kallabi tsakanin rauna yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Chubahiro Jodo ne wanda ya hada shirin da kuma Jan wanda ya bada umarnin shirin ya rede sauti ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun saki haduwa an jima ka ɗan salamu alaikum.